Gamu Rasta man, trust him man. Gamu Rasta man, kokuche di guago man, di guago man. Oh yeah yeah yeah.
Yeah, my dog.
Jaka bang, bansan kila ni ka jaka bang. So na ke in Japan nang ko a jungle ni na jaka bang.
Oh,
jaka bang, bansan kila ni ka jaka bang. So na ke in Japan nang ko a jungle ni na jaka bang.
Aitin da ta shigo hanuna shikenan mai son mu yi Babylon a yanzu bana nan sabon rasta ne ni amma kai na badada
haka suke so na duk da kai na badada
miko inja in baka kai ma ka ja ka mika ma duk wanda damuwa ta mai yawa da in ana Babylon ba a rowa join din farko ya kare mu huta kafi an jima mu ci gaba da aluta ni kadai ne ban bugo ba kuma na sani shi yasa zan yashe teku da kwankwalati
jakaban ban san kila ni ka jakaban so nake in Japan nan ko a jungle ni na jakaban jakaban ban san kila ni ka jakaban so nake in Japan nan ko a jungle ni na jakaban
jaka ban dan bani shanka dan completely na fuso inji ni bani no rasta man general na go sai cikin drum ku bani rizila murda dula inja an kaita isa jamaica turu da eya babu visa inji ni normally mu kai ta bon mali mu gangara mali a can akwai fali Muntara guysies, muntara babies Muzo de munchies, masisi Pisces Munkula busta, munsagi lasis Nida maida waga munansa mansi tesis Munata parraa, penyena pasaha Sunanta masaha, ahali amore
Jakabang, bansan kila nika jakabang So na ke in Japan nan ko a jungle ni na jakaban
oh
jakaban ban san kila ni ka jakaban so na ke in Japan nan